गुरु ने मान
शबद गुरबाणी brought to you by गुरमत संगीत दरबार.com
Da 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 Say
Don't Satna, 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 Sat